إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو kwanan wata 16 ga watan Ramadan shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 17 ga watan 4 shekara ta 2022 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa a wannan gari namu mai albarka garin Kano a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 17 zamu tashi farkon aya ta 18 insha Allahu ta'ala na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
الله مدوكين سركيتي ألم ترى شمبك سنبا أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض حقيقة Allah subhanahu wa ta'ala abinda ke cikin sammai da kuma halittun da ke cikin kastai yasjudu lahu suna sujjada ne a gare shi washamsu da rana wal qamaru da wata wan nujumu da taurari wal jibalu da duwar wasu washajaru da bishiyu waddawabu da dukkanin sauran dabbobi wa kafirun minan nasi da yawa daga cikin mutane su ma suna sujjada ga Allah madaukakin sarki wa kafirun wasu kuma mutanen da yawa haqqa alaihi al'azab azabar Allah madaukakin sarki ta cancanta a gare su wa may yuhnillahu wanda duk Allah ya tozarta ya wulakantar fama lahu min mukrim lallai ba shi da mai karrama shi ba shi da mai girmama shi inna allaha haqiqa allah madaukakin sarki ya fa'alu ma yasha yana aikata abin da yaso allah madaukakin sarki ya biyo ayar da muka tsaya a kanta ajiya fadin allah madaukakin sarki innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah إن الله على كل شيء قدير bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo dangi ko nau'in addinai guda shida wanda ne mana bayani a ji cewa su ne addinan da tunda Allah madaukakin sarki halicci kasa zuwa yau ake tafiya akan su wasu na daidai wasu kuma na bata da addinin musulunci masu imani kenan da yahudanci da nasara da sabi'awa karkatattu kenan da kuma majusawa masu bautar wuta da wanda suka yi shirka Allah madaukakin sarki sai hakika zai rarraba hukunci a tsakanin su ranar tashin alkiyama lallai Allah madaukakin sarki mai shaida ne game da duk abin da mutane suke aikatawa. Sai Allah madaukakin sarki ya biyo wannan ayar da fadin sa alam tara, shin baka sani ba, wannan alam tara din gani kenan, amma abin da ake nufi da shi ru'yatul qalb shine gani na zuci ba gani na gani na zuci ba gani na ido ba, ma'ana gani na ilimi kenan. Shin baka sani ba ya Rasulullah, ko kuma ya kai mai karanta wani littafi mai girman Al-Qur'ani, annallaha haqiqa Allah madaukakin sarki, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, dukkanin halittun dake cikin sammai gaba dayan su da dukkanin halittun dake cikin kasai gaba dayan su, yasjudu lahu suna sujjada ne ga Allah madaukakin sarki, domin rankwafawa da dukawa da sallamawa ga lamarin Allah madaukakin sarki, domin nuna girman Allah madaukakin sarki, domin sallama al'amarin su gaba daya ga Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki ya ce mana dukkanin halittun da suke cikin sammai gaba dayan su suna sujjada ga Allah madaukakin sarki, haka nan halittun da suke cikin kasai gaba dayan su suna sujjada ga Allah madaukakin sarki. In aka ce sammai ya kunshi dukkanin abinda Allah madaukakin sarki ya ajiye na halittu a cikin sammai, wanda subhanahu wataala shi ya san iya halittun da ya ajiye a cikin sammai, babu wanda ya sani. Shi sai Allah madaukakin sarki ya ce ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, babu wanda ya san tarin rundunar Allah madaukakin sarki sai shi subhanahu wataala. Shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bamu labari cewa lallai sama ta yi kara, attati sama'u, sama ta motsa, sama ta yi kiki haka, yace wa haqqa wa huqqa laha anta atta, kuma ya cancanta a gare ta tayi wannan karar. Yace saboda a sama babu wani gurbi da mutum zai iya tafiya ko ya ajiye hannunsa ko dami daya, face akwai mala'ika a wajen ko yana ruku'u ko yana sujjada ko yana wata bauta ga Allah madaukakin sarki, dukkanin sama gaba daya. Wanda wannan kasar da muke rayuwa a cikin ta, idan da za a dunkule ta a mulmule ta a tilla ta a cikin sama ta daya, to tamkar a dauki kwandala ta irin kwandala ta da, wanda suka san kwandala a tilla ta a cikin wani fili da yake fetal mai fadi, haka za ta kasance. To da sama ta daya zuwa sama ta bakwai dukkanin su mala'iku ne na Allah madaukakin sarki suke sujjada ko ruku'u ko wani nau'i da Allah madaukakin sarki ya lizanta musu na bautarsa. So haka dukkanin halittun Allah madaukakin sarki da suke sama gaba daya dukkanin su suna sujjada ne ga Allah subhanahu wataala. Hakanan halittun da suke kasai dukkanin su Allah subhanahu wataala ya kaddara su ma suna sujjada gaba dayan su. To malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ce yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, abinda ke cikin kasai da abinda ke cikin sammai suna sujjada ga Allah madaukakin sarki, wannan ya shafi duk abinda Allah madaukakin sarki kuma ya zayyano daga baya. Amma sai Allah madaukakin sarki ya ware wasu abubuwan kuma sai ya kawo su daban, yace wa shamsu, da rana, shin rana tana cikin halittun sama ko bata ciki? Tana ciki. Wal qamar, da wata, shin wata yana cikin halittun sama ko baya ciki? Yana ciki. Wan nujumu, da taurari, tauraro yana cikin halittun da suke sama ko baya ciki? Shi ma yana ciki. Allah madaukakin sarki yace wal jibalu, da duwatsu, shi kuma duwatsu kun ga ai suna cikin halittun da suke kasa, wanda muke rayuwa tare da su. To kun ga shi ma ya shiga cikin man fil ardi kenan, halittun da suke cikin kasa. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa shajaru, da bishiyu su ma sun shiga cikin halittun da suke cikin kasa. Waddawabu, da dabbobi su ma sun shiga cikin halittun da suke rayuwa a kasa. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kafirun minan nas, da yawa daga cikin mutane su ma mutane sun shiga cikin halittun da suke rayuwa ina a kasa. To malami suka ce Allah madaukakin sarki ya kawo abin a dunkule a hade, dukkanin halittun da suke cikin sammai da halittun da suke cikin kasai gaba daya suna sujjada ga Allah madaukakin sarki, dan Allah madaukakin sarki ya nuna izzar sa da buwayarsa, dan babu wani abu daga cikin halittun Allah madaukakin sarki face yana dukawa ya wa Allah madaukakin sarki sujjada, sawa'un muna iya ganin sujjada ko ba ma iya gani. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce aw lam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u dhilaluhu عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض min dabbatin wal mala'ika wa hum la yastakbiruna. Allah madaukakin sarki yace aw lam yaraw, shin ba ku gani ba, ila ma khalaqa Allahu min shay'in, izuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya halitta na dukkanin komai, ya shafi dukkanin wata halitta da Allah madaukakin sarki yayi, wanda idan ki yake iya gani da wanda idan ki baya iya kaiwa zuwa gare shi. Allah madaukakin sarki yace ba ku ga irin wannan halittun ba. Ya tafayyau bilaluhu, inuwar wannan abin tana karkata, anil yamini wa shama'ili, zuwa gab zuwa dama ko zuwa hagu, sujjadan tana mai sujjada ga Allah madaukakin sarki, shin ba ku ga haka ba. Wa hum dakhirun alhali, suna kaskantar da kai suna miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki. Sai Allah madaukakin sarki yace walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard, duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasai suna sujjada ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ce min dabbatin, daga dukkanin wani dabba. Abin da ake nufi da dabba a nan wajen shine kullu ma yadubbu alal ard, duk abin da ke rarrafe yake tafiya akan ƙasa dabba ne, sawa'un mutum ne ko dabba mai kafafuwa guda biyu ko mai kafafuwa guda hudu ko mai kafafuwa guda uku ko kuma mai jan gindidi, ya shafi addabba. Dan ka'idan aka ce addabba, abinda ake nufi kullu ma yadubbu alal ard, duk abinda yake rarrafe akan ƙasa ya shiga cikin dabba. Mutum ya shiga ciki, dabba ta shiga ciki, komai ya shiga ciki. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in, Allah ya halicci kowace irin dabba, duk abinda ke rarrafe akan ƙasa Allah ya halicce shi ne daga mai, daga ruwa. Yace wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba, daga cikin su akwai wanda yake tafiya yake rarrafe akan cikin sa. Daga cikin dabbobin da yake tafiya akan ƙasa akwai wanda yake tafiya da kafafuwa guda biyu, daga cikin su kuma akwai wanda yake tafiya da kafafuwa guda hudu. Allah madaukakin sarki yace yakhluqu ma yasha, lallai Allah madaukakin sarki yakan halicci abin da ya ga dama, subhanahu wataala. To Allah madaukakin sarki yace shi ya halicci dukkan abin da ke kan ƙasa na dabbobi, ma'ana mutane da aljanu wanda suna yin sujjada a gare shi subhanahu wataala, wal mala'ika, sannan sai Allah madaukakin sarki kuma kuma halittun sama, su ma halittun sama da mala'iku suna yin me, suna yin sujjada ga Allah madaukakin sarki. To ƴan uwa, wannan abin da yake karantar da boki nuna mana shine, ko da mutum a matsayinsa na mutum yayi taurin kai ya ki yin sujjada ga Allah madaukakin sarki, to ya sani dukkanin abin da ke kewaye da shi da dukkanin abin da yake gani suna yin sujjada ga Allah madaukakin sarki. To wannan kadai ya ishi mutum. Wannan ginin da muke karkashin rufinsa da bishiyu da suke kadawa da itatuwa da kuke gani da duk abin da mutum ya sani suna yin sujjada ga Allah madaukakin sarki, komai da komai. To dan wasu ƴan mutane, ƴan tsirari, ƴan kadan sun kafirce, sun ce ba za su sujjada ga Allah madaukakin sarki ba, menene zai cutar da Allah madaukakin sarki? Babu. To dan Allah madaukakin sarki nuna mana buwayarsa da izzarsa da girmansa, sai ya gaya mana cewa komai da komai yana sujjada a gare shi subhanahu wataala. To sannan sai Allah madaukakin sarki ya waro wasu abubuwa daga cikin halittun da suke sama da kuma wanda suke ƙasa, sai Allah ya ware su da ambato, sai ya ambace su daban, sai ya ce da rana da wata da taurari da bishiyu da duwatsu da dayawa daga cikin mutane. Malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya ware su? Dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya ware su shine saboda galibi abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa wasu daga cikin mutane an samu sun bautata musu da yawa. Duk abin da Allah madaukakin sarki ya ambata a nan, za ku samu wasu daga cikin mutane sun bautata musu. To dan Allah madaukakin sarki ya nuna waɗannan abubuwan fa ba Allah bane, ba ababen bauta bane, ba ababen neman taimako bane, su ma bauta suke wa Allah madaukakin sarki, sai Allah ya ware su. Da yace halittun da suke cikin sammai da halittun da suke cikin ƙasai gaba ɗaya suna sujjada ga Allah madaukakin sarki, sai ce wa shamsu, da rana ita ma tana sujjada ga Allah madaukakin sarki, wal qamaru, da wata, shi ma wata yana me, yana sujjada ga Allah madaukakin sarki. Dan wanda suka bautawa rana da wanda suka bautawa wata su gane cewa da wata da rana ba alloli bane, ba ababen bauta bane, su ma bayi ne ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ambata a cikin surata Fusilat, yace la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna. Allah madaukakin sarki yace la tasjudu li shamsi, kada ku yi sujada ga rana. Ana bayani ga wanda suka bauta wa rana kenan, ko masu bautarta. Wala lil qamar, kada kuma ku yi sujada ga wata, ga wanda suke bautar wata kenan. Sai Allah yace wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, idan kun tashi sujada ku yi sujada ga Allahn da ya halice su, ku yi sujada ga Allahn da ya samar da su daga babu. Ma'ana da rana da wata ba alloli bane, su ma ababen halitta ne daga Allah madaukakin sarki. In kuntum iyyahu ta'buduna, idan kun kasance shi Allah madaukakin sarki, shi kuke bautatawa. Saboda haka an samu wanda suka bautatawa rana, kamar yadda ya tabbata a cikin kissar Annabi Ibrahim alaihi salam. Kamar yadda mun kawo a ayat taurari a jiya, Annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya tura shi zuwa ga mutanen da ke bautar rana. Akwai wanda ke bautar wata, akwai wanda ke bautar taurari, wanda gaba ɗaya sai da Annabi Ibrahim yayi kokarin jarraba su, yayi kokarin hilatar su, ya biyo musu ta dabara don ya nuna musu abin da suke bautatawa ba alloli bane. Da ranan nan, da watan nan, da taurarin nan, Annabi Ibrahim yayi kokari ya nuna musu ba Allah bane dukkanin su. Shi yasa sai da ya bari wata ya fito, sai ya ce to ni ma yanzu na shiga cikin ku, na zama mai bautar taurari. Afwan, taurari ba wata ba. Yace ni ma na shiga cikin mai bautar taurari. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi, da wata ya fito yace to ni ma taurari suka fito, yace ni ma na shiga cikin mai bautar taurari, na shiga cikin ku. Eh, aka ci gaba da al'amara tare da Annabi Ibrahim alaihi salam. Falamma afala, lokacin da safiya ta yi, taurari suka bace, sai yace qala la uhibbu al-afilina, ni fa bana son ubangiji mai bacewa, bana son ubangiji mai guduwa. Idan na tashi roƙon Allah madaukakin sarki a lokacin da ubangijin baya nan, kuma wazan wazan ne ma kenan. To kun ga idan masu hankali nan sai tura musu, sai su gane abin da suke bautatawa ba Allah madaukakin sarki ba. Idan Allah baya ka'ida shine Allah madaukakin sarki baya gushewa. Eh, babu wani lokaci da mutum zai daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki a ce yanzu Allah hutu yake. Ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira, babu wannan. Ballantana a ce Allah madaukakin sarki ya bace. To sai ya gama da masu bautar wata, masu bautar taurari, sai tun masu bautar wata. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi, ana nan sai da ya bari wata shi ma ya fito, sai ya je wajen masu bautar wata, sai ya gaya musu cewa qala hadha rabbi, wannan watan ni ma shine ubangiji na. Kamar yadda kuka dauke shi a cikin riyawa ku da aqida ku cewa wata Allah ne, to ni ma na yadda kamar yadda kuke riyawa. Falamma afala, lokacin da wata ya bace, qala la qala a قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, sai ce to ya ubangiji idan har baka shiryar da ni ba zan kasance daga cikin mutane batattu. Ma'ana wannan wanda suke bauta wata menene kenan batattu ne. Nan ma sai ya jefa musu karatu a boye, sai ya tafi yasa. Sai abu na karshe shi ita ce rana. Falamma ra'ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, lokacin da ya ga rana ta bullo, sai ya tafi wajen masu bautar rana, su ma sai ya gaya musu cewa ya ku masu bautar rana, to ina tare da ku, ni ma na shiga addininku, na shiga addinin bautar rana. Ya ce haza akbar, wannan ma ta fi girma. Ai dama an banda abin masu bautar taurari da masu bautar wata, ai rana ta fi girma. Duk mu dawo mu haɗin bautata mata ma, ya ce haza akbar, ni ma na dawo bautar rana. Allah madaukakin sarki ya ce falamma afalat, yayin da rana ta gushe, qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikuna, sai ce to ku mutane na ku sani wallahi na barranta, ba ni ba ku game da abin da kuke bautatawa. Inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama kana minal mushrikeena, wama ana minal mushrikeena, yace haqiqa na fuskantar da fuskata ga Allah madaukakin sarki, ina mai karkacewa duk addinin da yake na bata, na bautar taurari ko bautar wata ko bautar rana. Wama ana minal mushrikeena, yace ban kasance daga cikin mushrikai ba. To ashe kun ga an samu a baya, akwai wanda suka bautatawa wata, akwai wanda suka bautawa rana. Shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ware rana da ambato, sai ya ware wata da ambato, dan a nuna musu cewa bayan an ambace su a jumlace a cikin rububi, sai aka fito da su dan a kai sako zuwa ga masu bautar su. Sannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya ware ambatan tauraro shi ma daban, wan nujuma da taurari, saboda su ma taurari an samu an bautata musu, kamar yadda muke bayani a kisar Annabi Ibrahim. An samu wanda suka bautatawa taurari, suka dauki taurari a matsayin alloli, har yanzu kuma akwai masu i'tiqadin cewa taurari suna da wasu amfani na musamman, akwai wanda suke da wannan i'tiqadin, tauraro yana da wani amfani na musamman. shi yasa akan ga mutum duba a ce tauraron ka ya fada gidan kaza, tauraron ka yana gidan kaza, idan tauraro idan irin tauraro kaza ya fito a bangare kaza to wannan arziki ne, idan tauraro kaza ya fito a bangare kaza sai a ce wannan sharri ne kada kai abu lokacin. To wannan duk irin abin da sabi'awa suka aikata ne na bautar taurari, mutanen al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta wata hanya daga cikin hanyoyi suke so su dawo da shi. Shi yasa addinin musulunci ya sanya tauraro ya kasance bawa ne daga cikin bayin Allah madaukakin sarki, ba shi da wani tasiri. Amma addinin musulunci yace kada a mu'amalanci tauraro ta wata hanya sai ta hanyoyi guda uku kawai. Allah madaukakin sarki ya sanya tauraro ne dan ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku mutane su amfani da shi. Abu na farko shine dan tauraro ya kasance abin jifa da shedanu. Shedanu masu zuwa su je su sato zance a sama. Idan Allah madaukakin sarki yayi wahayi, mala'iku suka sako sama ta ɗaya suna tattauna abin da Allah ya wahayi, sai aljanu ɗaya ya hau kan ɗaya dan su je su sato maganar mala'iku, sai Allah madaukakin sarki ya jefo musu da tauraro sai ya tarwa sai ya kashe su gaba ɗaya. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa, waja'alnaha rujuman lishayatin. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib, sai yace wa hifzan min kulli shaytanin maridin. Mun sanya tauraro dan ya kasance ado ga sama, sannan sai muka sanya shi me dan ya kasance abin jifa ga shedanin da suke zuwa su sato zance a sama. Abu na biyu da Allah madaukakin sarki ya ajiye tauraro domin sa shine ya ajiye tauraro domin ya kasance ado da kawa ga sama. Yanzu dan mutumin da ya fito da daddare a lokacin da taurari suke tarwaye a sama, idan ya daga kansa zai sai lallai Allah madaukakin sarki ya kawata sama, yayi wa sama ado da taurari masu haskawa. Zaka ga wasu a cure, wasu a rarrabe, wasu sun yi layi, wasu sun gitsiya, ga sanan dai kala-kala. Allah madaukakin sarki ya kawata sama da mai da taurari, shine at-tazyin kenan, zayyana sama, yi mata ado da taurari. Sai abu na uku da Allah madaukakin sarki ya ajiye taurari domin sa, domin gane hanya. Domin mutum idan yana tafiya a cikin duhun dare, idan yana da ilimin taurari zai iya ganowa ina ne gabas, ina ne kudu, ina ne yamma, ina ne arewa, dan ya san inda zai nufa. Saboda haka da kafin ya kasance akwai wayewa ta zamani, yadda abubuwa nan nuna hanya suke, suna amfani da ilimin taurari. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa bin najmi hum yahtaduna, da taurari suke shiryuwa, da taurari suke gane hanya lokacin da suke tafiya a cikin duhun dare, ko kuma suke tafiya a kan ruwa, a cikin jiragen ruwa. Sukan amfani da taurari wajen su gane cewa nan gabas ne, nan kudu ne, nan arewa, ko abin da ya kama da haka. Saboda haka tauraro Allah madaukakin sarki bai yadda a yi amfani da shi ba sai ta waɗannan hanyoyi guda uku. Shi yasa duk wanda ya ɗauki tauraro a matsayin wani abin duba, ko abin tsafi, ko abin nan, to shi ma ya shiga cikin addinin sabi'awa kenan, wanda Allah madaukakin sarki ya kawo su a matsayin kungiyoyi, ko kuma addinin da yake addini batacce. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wal jibalu, sannan da al jibalu duwar watsu kenan, su ma sai Allah madaukakin sarki ya ware su da ambato. Me yasa Allah madaukakin sarki ya ware duwar watsu da ambato? Sai malami suka ce wa shajaru, da bishiyu, da bishiyu, sai aka faɗe su a tare. Sai malami suka ce galibi gumakan da aka bautatawa, galibi ko dai duwatsu ne ko kuma bishiyu ne. Wannan gumakan da dukkanin mutanen Makka suka rka, manya-manyan gumaka, da Allah ya ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, da lata da uzza da manata da suhubal, galibin su duk bishiyu ne ko dutse. Idan ka je ka karanta kutubus siyar za ka galibi sai a ce maka ai lata wani wata bishiya ce ko abin da ya kama da haka, uzza shi ma haka, galibin su dai ko duwatsu ne ko bishiyu. To laka galibi abin da mutane suke bitimbitimi da su, suke gumaka da su, za ku samu imma dai bishiyu ne, imma kuma duwatsu. To sai Allah madaukakin sarki ya ware su, su ma da ambato, don waɗanda suka bautatawa duwatsu da bishiyu su san cewa da duwatsu da bishiyu dukkaninsu ba alloli ba ne, su ma bayin Allah ne, kuma suna sujada ga Allah madaukakin sarki. Yanzu shi gunkin da masu bautar gunki suka aje suke bautatawa, a lokacin da suke masa sujada shi kuma fa a lokacin sujada yake wa Allah madaukakin sarki. Abin mamaki, suna bautata masa shi kuma yana bautar Allah madaukakin sarki. Haka al'amarin yake, suna sujada gare shi kuma yana sujada ga Allah madaukakin sarki. eh shine fadan fadan Allah madaukakin sarki game da wasila ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasiyata ayyuhum aqrab wa yarzu rahmat rabbihi wa yakhafuna adhabahu haka Allah madaukakin sarki ambata sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce waddawa da dabbobi ma sai Allah ya ware dabbobi su ma da ambatu Allah madaukakin sarki ya ware dabbobi da ambatu me yasa aka ware dabbobi da ambatu saboda su ma dabbobi akwai wadanda aka bautatawa an sabu wanda suke bauta wasu daga cikin dabbobi yanzu misali har yanzu a India akwai addinin da yake akwai addinin bautar saniya har gobe akwai addinin da suke bautatawa saniya yanzu su a wannan bangare da suke bautar saniya idan suka same ka ko suka same ki da laifin kincina man saniya to hukuncin ki sani kawai ko kwanan nan ba daɗewa naga an kama wani musulmi da ya so naman saniya da kuɗin sa fa da kuɗin sa yasa ya je so naman saniya yazo aka dafa masa a gida ya ci amma da irin masu bautar saniya suka ji labari suka kamo shi suka mai dukan tsaya ƙarshe suka kashe shi me laifin sa saboda ya ci naman Allah su to saboda Allah wani irin Allah ne wannan a ce an dafa naman sa an cinye ya tirda wannan Allah da zai bari a yanka shi a fede a sa naman a wuta a dafa kuma a cinye shi ga ciki ƙarshe kuma a kasa yadda shi saboda Allah ya ce Allah ya zama kashi ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira to akwai masu bautar dabbobi to saboda masu bautar dabbobi sai Allah madaukakin sarki ya ware shi da ambato shi ma ya ce waddawa masu bautar dabbobi su sani dabbobi ba Allah bane bayin Allah ne su ma dabbobi bauta suke wa Allah madaukakin sarki sujjada suke wa Allah madaukakin sarki kun ga akwai hikima a cikin me a cikin ware waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki bayan an ambace su a dunkule da aka ware su akwai hikima babba mecece hikimar shine dan a nuna mana duk abinda wani ya bautatawa shi wannan abinda aka bautatawan shi ma bauta yake wa Allah madaukakin sarki saboda ka bai cancanci ya zama to abin bauta ba shine ya cancanci ya bauta a lokacin da ake bautata masa sai Allah madaukakin sarki ce wa kafirun minan nas sannan da yawa daga cikin mutane su ma suna sujada ga Allah madaukakin sarki me yasa a cikin mutane ne kadai aka ce wa kafirun duk sauran gaba daya aka ce rana wata taurari da sauransu yanzu misali kamar ita rana akwai hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da sahabi Abi Dharr yace ya kai Abu Dharr shin wannan ranar da take tafiya idan ta bullo ta gama haskenta ta tafi shin ka san inda take zuwa Abu Dharr yace wallahu ta'ala alamu Allah madaukakin sarki da manzon sun suka fi sani sai yace to idan rana ta fito ta gama cin abinda za ta ci na yinin da Allah ya kaddara mata to tana tafiya ne ta je ta yi sujjada a gaban al'arshin Allah madaukakin sarki kullun abin da yake faruwa kenan duk ranar da kika gani ta fito ta fadi to ina ta fadi ta tafi ne ta je ta fadi cewa Allah madaukakin sarki sujjada kamar yadda hadisin Bukhari ya nuna idan ta fadi sai ta jira lokacin da Allah madaukakin sarki zai ce mata tashi ki je ki kara bullowa ta inda kika fito jiya sai ta koma sai ta kara bullowa ta gabas har sai zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai ce tashi ki je ki bullo ta inda kika fadi shikenan karshen duniya ya zo kenan duk lokacin da Allah ya ce da rana ta bullo ta inda ta fadi kun ga tana ya ta bullo kenan ta yamma to shikenan a lokacin la yanfa'u nafsun imani hakenan lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a lokacin an dena karbar tuba ko kin tuba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba duk aikin alkhairin da mutum ya a lokacin ba zai amfane shi ba a lokacin ba tuba an rufe kofar tuba Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda haka za ku ga da rana da wata da taurari da bishiyu da duwatsu duk Allah madaukakin sarki gaba daya kawo su amma da aka zo kan mutane saboda su mutane sune takalifai sune mukallafuna mutane sune mukallafuna wanda aka kallafa musu shari'a to su za ku ga sai Allah madaukakin sarki ce da yawa daga cikin mutane ashe ba dukkanin mutane ne suke yin sujada ga Allah madaukakin sarki ba to irin waɗannan da suka kangare suka kiwa Allah madaukakin sarki ayar ka tsokan ga su take bayani ma'ana rashin sujjadar su zai jawo matsala amma Allah madaukakin sarki babu abin da zai cutar da shi dan idan ba su sujjada ba ga duwatsu suna yi ga bishiyu suna yi ga komai da kuma yana yi sama tana sujjada ƙasa tana sujjada bishiya tana sujjada komai tana sujjada to dan wasu ƴan tsirari daga cikin mutane sun ware sun ce ba sai me zai cutar da Allah madaukakin sarki amsa shine ba zai cutar da Allah madaukakin sarki komai ba karshe ma cutarwa kan wanda suka ce ba za su sujjada ba kansu zai koma to shi sa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kafirun minan nas sai ya ce wa kafirun haqqo alaihi alazab akwai kuma wasu da yawa daga cikin mutane wanda lalle sun cancanta azaba ta kan musu sun cancanta azaba ta sauka a gare su su wane ne su ne wanda suka ce ba su yi Allah madaukakin sarki sujada ba kun ga mutane kashi biyu ne kafirun minan nas kafirun haqqo alaihi alazab da yawa daga cikin mutane sun yadda su wa Allah madaukakin sarki sujada su bautata masa wa kafirun haqqo alaihi alazab wasu kuma azaba ta cancance su su ne wanda ba su yadda su yi wa Allah madaukakin sarki sujada ba ba su yadda su duka wa Allah madaukakin sarki ba to ko shakka babu irin waɗannan lallai azaba ta cancance su kuma Allah madaukakin sarki zai musu azaba malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ce komai yana yi wa Allah madaukakin sarki sujada da rana da wata da komai da komai amma ya suke sujada shine abin tambayar ya ake sujada shin ya rana take sujada wannan hadisi ya gaya mana duk da dai kai abin da ya ce ta faɗi sujada bai gaya mana kayfiyatu sujud din ba yadda zake sujadar shin yadda muke yi mu ma faduwa muke faduwa take ita ma shin ran kafawa take Allah madaukakin sarki bai sanar da mu wannan tarashin annabinsa ba ya wata yake yin sujada ya taurari suke yin sujada bishiya tana yin sujada amma akwai wanda ya taba ganin bishiyar ungo su ko bishiyar lansu ta duka eh ta jijjigo jijiyoyin jikinta ta faɗi sai kuma ta dago ta yi sujada kenan akwai wanda ya taba ganin wannan babu ya duwatsu suke sujada shin akwai wanda ya taba zuwa gurin dutse ya ga shi ma ya jijjigo ya kifa sannan kuma ya dago ba wanda ya taba ganin wannan to ya suke sujada shine Allah madaukakin sarki kadai ya san yadda suke yin sujada babu wanda ya sani sai shi subhanahu wataala inda ya so mu san yadda suke yin sujada da sai ya gaya mana ko kuma ya nuna mana magani a zahiri amma tunda ya faɗa ya ce da rana da taurari da wata da bushu da duwatsu suna sujada dukkanin mu gaba ɗaya mun sallama mun yadda suna yi kamar yadda yake cewa a cikin wata ayar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah subhanahu wataala ya ce babu wani abu in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi fate sai kun samu yana tasbihi ga Allah madaukakin sarki babu wani abu da baya tasbihi ga Allah madaukakin sarki ko menene yanzu kayan da kika sa a jikinki tasbihi suke wa Allah madaukakin sarki amma kina ji ba kya ji wannan kasar da kika zauna a kanta tasbihi take wa Allah madaukakin sarki kina ji ba kya ji sai Allah madaukakin sarki ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa gane irin tasbihin da suke yi ba kwa ganewa sai nuna ba sa yi a suna yi me matsala kawai ni ne Allah madaukakin sarki bai so ya fahimtar da ni yadda suke ba shi yasa ban sani ba amma dai suna yi kuma na yadda suna yi domin Allah madaukakin sarki ya faɗa na amince na sallama shi yasa da Allah madaukakin sarki ya so ya sanar da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wata rana annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ibi tsakuyoyi ɗan tsakuyoyi haka sai wanda suke tare da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi suka tsakuyoyi suna cewa subhanallah subhanallah hadisi ne ingantacce ƴan uwa tsakuyoyi a hannun annabi suna tasbihi sai annabi ya bada tsakuyoyin a hannun sayyidina abubakar da tsakuyoyin suka koma hannun sayyidina abubakar shi ma a hannun sai suka fara tasbihi kowa yana ji suna subhanallah 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 me yasa saboda Allah ya so ya jiyar da su tasbihin tsakuyoyi sahabin da yake bada labari yace da aka bani tsakuyoyin suka dawo hannuna sai suka yi shiru da tsakuyoyin suka dawo hannun sahabin da yake bada labarin hadisin yace sai suka yi shiru ba su yi tasbihi ba eh ba su yi tasbihi ba a lokacin saboda haka ashe komai yana tasbihi mu ne ba ma ji lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yin a yake yin huduba akan kututturan dabino akwai kututturan dabino da aka yanke wanda da shi aka yi a masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi kansa yake hawa kama ai masa minbari yayi huduba ranar juma'a lokacin da wata mata ta aiko kafintanta yazo ya kera wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi minbari sai annabi ya daina hawa kan wannan kututturan dabino sai yake hawa kan minbari lokaci na farko da annabi yazo bai hawa kansa ba ya hawa kan minbari ya fara huduba sai da kowa da ke cikin masallacin ne ya ji nishin wannan kututturan dabino kututturan dabino kamar ki ce a tara bishiya to wannan dan abin da ya rage dan rago wannan sai da kowa dake cikin masallacin yaje yaje nishin sa yana takaiti yana kuka annabi ya daina hawa kansa ya hudu ba sai da annabi ya sako daga kan minbari sallallahu alaihi wasallam yazo ya sa hannunsa mai albarka ya dafa kututturan dabino nan sannan ya shiru to ashe kun ga abubuwan da muke gani ba sa magana suna magana ko ba sa yi suna yi amma mu ne ba ma ji suna irin tasu to haka sujjada ma Allah madaukakin sarki ya kaddara komai yana sujjada komai yana sujjada ga Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin ayatul makaranta dazu a cewa awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyau zilaluhu anil yamini wa shimaili sujjadan lillahi wa hum dakhiruna abu na karshe shine wannan ayar da muka karanta yanzu ita ce aya ta 18 ita ce kuma ayar da sujjada ta farko ta zo a cikin ta ita ce ayar da sujjada ta farko a cikin ta ta zo yadda wasu daga cikin malamai suka fada suka ce ittifaqan malamai sun yarda akan cewa lalle wannan ayar akwai sujjada a cikin ta saboda haka duk mutumin da ya karanta wannan ayar sunna ce ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi babu laifi sai ya fadi sujjada wa Allah madaukakin sarki abu ne da yake mai kyau saboda shedan abin da ya ki kenan Allah madaukakin sarki tsine masa albarka ya kore shi shi sa hadisi ya zo a cikin hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim duk lokacin da mutum ya karanta ayatul sujjada sai ya fadi sujjada shedan zai koma gefe yana kuka kamar yadda hadisin ya ambata yana kuka yana ruri yana ihu yaqulu ya waila yana cewa ya kai can sa inji shi shedan ya kai can sa can amara ibn adam bi sujudi fasajada yace Allah ya umarci annabi adam da Allah madaukakin sarki ya umarci dan adam da sujjada kuma gashi yayi yace wa umirtu bi sujudi fa abaitu faliyan nar yace ni kuma shi kuma shedan kenan an umarce shi da yayi sujjada yace yaki kuma sai ya shiga wuta to shi sa duk lokacin da mutun ya karanta wannan ayar da ayoyin da suke ire-irenta wanda suke bayani game da sujjada ana so shi ma ya fadi wa Allah madaukakin sarki yayi sujjada domin rankwafawa da komawa ga Allah madaukakin sarki yan uwa mu sani cewa sujjada ita ce mafi tsadar ibada a cikin ibadun dan adam yake yi hatta a cikin sallah za ku ga sujjada ita ce mafi tsadar abin da mutum yake saboda duk wani abu mai tsada a jikinka ka dauke shi ka dora shi a ƙasa saboda Allah madaukakin sarki mafi tsadar abin da mutum yafi ji da shi a jikinsa shine fuskar sa babu inda mutum yafi so yafi riritawa za ku ga anan ake kwalliya a shafa kaza a makala kaza a lakuta kaza duk a cikin fuska wannan wajen da ake kwalliya ake alkintawa duka sai kika dauke shi sai kika dora a ƙasa kika ce saboda Allah madaukakin sarki kike wannan ita fuskar ba komai bace Allah madaukakin sarki ya fita sannan hannaye guda biyu suma duk yadda mutum yake ji da hannayensa yadda suke amfani a jikinsa sai mutum ya dauke su ya dora su a ƙasa haka nan guyoyinsa suma sai mutum ya sa su a ƙasa haka nan atrafu qadamaihi jaffa in yatsinsa suma sai sa su a ƙasa shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya hana duk duniyan nan gaba daya duk halittun Allah madaukakin sarki Allah ya hana aiwa kowa sujjada idan ba shi ba saboda shine mafi tsadar aikin ibada da mutum yake yi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada Allah ya ce hakika guraben sujjada a wata fassara guraben sujjada guda bakwai ko guda shida lillahi na Allah ne shi kadai fala tad'u ma Allah ahada kada ka kira wani Allah tare da Allah ma'ana kada ka yi wani Allah sujjada tare da Allah guraben ko gaban da ake sujjada da su guda bakwai ne kamar da malami suka faɗa da goshi da hanci dan kike sujjada lalle yadda goshinki ya taba sai hancinki ya taba eh ba daidai bane ki dora goshi kadai dan akwai wanda suke dagogorago idan suna sujjada eh sai mutun ya dora goshin sa kadai hanci fa shi ba ruwan sa eh shi ba a so ya taba ai so ake ki turmuza shi a ƙasa wa kika dora wa ƙasa ne Allah madaukakin sarki bai isa ki dora masa bane ya kuma so da ka da hancin da goshin duk a taso a ƙasa to da goshi da hanci a matsayin gaba ɗaya suke sai gaba ta biyu shine hannaye guda biyu guda uku kenan tafukan hannaye guda biyu sai guyoyi guda biyu guda nawa kenan biyar ga uku ga biyu nawa kenan biyar sai atraful qadmai shine jaffa yan yatsu guda biyu guda biyu kenan kun ga biyar ga biyu nawa kenan bakwai to waɗannan gabbai su ne ake yin sujada da su ba a so ki dora wa kowa su sai Allah madaukakin sarki shi yasa duk girman mutum ba a yi sujada eh duk girman sa ki dai gaishe shi ki mutunta shi ki girmama shi amma sujada wannan ta Allah madaukakin sarki ne shi kadai ba a yi wa kowa ita Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم
نعم
يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد
نعم.
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
نعم ألا ما أقول كن سركيتي هذان خصمان اختصموا في ربهم ألا ما أقول كن سركيتي وأنا جمعوني قدابيو كوكونجيويني قدابيو khasmani ababan husuma masu husuma tsakanin su ikhtasamu da suka yi husuma fi rabbihim a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki a cikin sha'anin ubangijin su Allah madaukakin sarki ce waɗannan jama'u ne ko kungiyoyi ne guda biyu da suke husuma suke jayayya a tsakanin su a cikin lamarin ubangijin su ma'ana tawaga ta farko jama'a ta farko suna cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne bashi da abokin tarayya abauta ta masa kada a hada shi da kowa abin manzannin da ya aiko wannan sune jama'a ta farko jama'a ta biyu kuma suna cewa a lallai sai an jingina wa Allah madaukakin sarki kishiyoyi sai an samu wasu wanda za a rinka kama kafa da su sai an samu wasu wanda za su rinka mika bukatun mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki sune tawaga ta biyu kenan sai Allah ya ce waɗannan tawagu ne guda biyu da suke husuma game da sha'anin Allah madaukakin sarki na biyu sun ce tauhidi na farko sun ce tauhidi na biyu sun ce shirka na farko sun ce sunna na biyu sun ce bid'a na farko a sun ce halal na biyu kuma sun ce haram Allah madaukakin sarki yace tawagogi ne guda biyu da suka yi husuma a cikin sha'anin ubangijin su to su wane ne wadannan tawagogin guda biyu hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari daga sahabi abi dharr Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda abi dharr nake cewa wani lokaci yayin rantsuwa yace wannan ayar lallai ta sauka ne game da sha'anin yakin badar game da mubaraza da aka yi tsakanin musulmi da arna mubaraza wani nau'i ne ko wani salo ne na yaƙi da ake yi idan an haɗu ko an gamu tsakanin musulmi da arna sai mutum ɗaya fito daga can sai mutum ɗaya fito daga nan wajen sai a zo sai a kafsa wanda aka kashe sai ɓangaren da aka kashe musu sai wani ya ƙara fito wannan ake ce mubaraza to a wannan sha'ani na mubaraza a cikin abin da ya faru a yakin badar Abu Dharr al-Kabir da yazo a cikin Bukhari yace akan wannan ayar ta sauka ma'ana lokacin da za a yakin badar bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da shawara akan lalle za a yakin nan bayan ya nemi shawara sahabbai ya samu karin gwiwa daga mutanen Makka kamar yadda ya samu daga mutanen Madina to sai tawagogin guda biyu suka fito suka tsaya bangaren musulmi da bangaren kafirai bangaren musulmi suna kallon bangaren musulmi kowanne suna nesa kowanne suna kallon kallo to bangaren kafirai sai mutum uku suka fara fitowa wanda suka fito daga bangaren kafirai sune Shayba ibn Rabi'a wa Utba ibn Rabi'a wal Walid ibn Utba da ɗa da ubansa da kuma ƙanin uban duk Quraishawa ne kuma duk mutanen Makka ne da ɗa da mahaifinsa da kuma ƙanin mahaifin nasa ko ɗan uwan mahaifin nasa su suka fito dukkanin su manyan mutane ne suka fito suka tsaya a gaban sahun kafirai suna jira wai wasu daga cikin musulmi su ma su fito a kafsa to sai wasu daga cikin mutanen Madina Ansarawa sai suka yi yunkurin fitowa don su zo su tare su sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a'a ba ku ya kamata ku fito ba, irin su Quraishawa, irin su ɗan dangi, irin su ya kamata su fito su tare su. Sai Annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi, ce ina Hamza ibn Abdul Muttalib, fita. Hamza babban Annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi, bar dan nan daga cikin baradan musulmi. Sai ya fito Annabi ya ce ina Sayyidina Ali ibn Abi Talib, kaninsa kenan. Ku dubi yadda Annabi yake siro ƴan uwansa na jikinsa. Hamza babban sa ne, Sayyidina Ali kuma kaninsa ne. Bai ce ina wani da wani abu wanda su ba su da alaka da shi a su fito a kashe su, a'a na sanya ce suna ina su fito. Sallallahu alaihi wasallam, wannan shine adalci na shugabanci. Kowa ɗaya ne a wajensa sallallahu alaihi wasallam, da nasa da wanda ba nasa ba, duk ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ce ina Ubayda ibn al-Haris, shi ma Ubayda ibn al-Haris shi ma ba Quraishi ne, yana da dangantaka da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Annabi ya ce ku fita. Saboda haka suka fita da Sayyidina Hamza da Sayyidina Ali, ana shiga filin daga, sai suka gama da nasu nan da nan, sai suka kashe nasu. Shi kuma Ubayda ibn al-Haris sai suka yi zubar gada shi da nasa, ma'ana kowa ya jiyo kowa ciyo. Ubayda ya jiyo nasa ciyo, shi ma ya jiyo Ubayda ciyo. To sai Sayyidina Ali da Sayyidina Hamza sai suka yi sauri, suka kai Ubayda ɗauki, sai suka ƙarasa wancan kafirin, tunda shi kaɗai ne nasa da goma guda biyu an kashe su. Sai suka ɗauko nasu Ubayda, sai suka dawo da shi wajen musulmi. A lokacin ya ji ciwo dai, amma bai mutu ba. To amma dai ya tabbata a cikin littattafan sira cewa bayan an tafi akan hanya ya rasu, ya yi shahada kenan, ya yi shahada. To wannan fitowar da aka yi da gwabzawar da aka yi, shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ishara zuwa gare ta a nan wajen, ya ce hazani khasmani, wannan ƙungiyoyi ne guda biyu na musulmi da na kafiri da suke husuma da juna a cikin sha'anin Ubangiji maɗaukakin sarki. Musulmi sun fito ƙarƙashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don su kara tauhidi, su ce Allah ɗaya ne, ba za a bautata wa kowa ba sai shi. Su kuma waɗancan sun fito ƙarƙashin Abu Jahal ibn al-Haris da sauran manya-manyan mushrikan Makka. Su kuma don su tabbatar lalle sai an bautawa gumaka, sai an bautawa Lata da Uzza da sauransu. Shine ikhtasabu fi rabbihim, suka yi saɓani, suke husuma a cikin sha'anin Ubangijinsu. To sai Allah maɗaukakin sarki zai ga mana makomar kowanne daga cikinsu. Wanda suka ce tauhidi za a yi, bautawa Allah maɗaukakin sarki za a yi, za mu ji menene makomarsu. Su kuma wanda suka ce lalle sai an wa Allah maɗaukakin sarki shirka, sai an jingina masa kishiya, ga makomarsu. Sai Allah ya ce fallazina kafaru, kun ga waɗanda suka kafartan nan, wanda suke musu akan sha'anin Allah maɗaukakin sarki, suka ce lalle sai an jingina masa kishiya. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce qutiat lahum thiyabun min nari, za a yanko musu tufafi, yadi za a yanko musu sosai, amma na cikin wutar jahannama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wato a cikin jahannama akwai kaya, za a sa kaya, ba tsirara ake a cikin jahannama ba, amma shi kansa kayan na wuta ne, yadin. Haka Allah maɗaukakin sarki ce qutiat lahum thiyabun, za a yanko musu tufafi amma min narin na wuta. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, za a rinƙa kwaro musu ruwan zafi ta saman kansu, wanda yake hamim. Mai in aka ce ma'ul hamim, al-ma'ul hamim shine ruwan da ya kai matuƙa, ya kai ƙarshe wajen ta farfasa. Balaga min al-ghayati min balaga al-ghaya min al-harara, balaga al-ghaya min al-harara, ya kai matuƙa wajen ta farfasa, shine al-hamim. To ƴan wuta idan suka shiga wuta, irin waɗancan da suka fito, Allah maɗaukakin sarki Allah zai musu tufafi. Wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum an-nar. As-sarabil shine tufafi ko riga, za a musu riga ta wuta. Min qatirani talakar karkiyar dalma, duk wanda dalma ta taba dugo masa ya san yadda zafin dalma yake, wato ƙonewar dalma ta fi ƙonewar wuta. Idan dalma ta ɗigo mutum a hannu ta ƙona shi, irin dalmar duniya nake muka magana, ba ta lahira ba ta wutar jahannama ba, ƙone wata ta fi ƙonewar ka sa hannunka a wuta ya ƙona ka. Allah duk wanda ban sani ba a cikin ko akwai wanda ya taɓa ɗan lakutar dalma ta ɗan ƙona shi, zai san irin zafin da ke cikinta. To Allah maɗaukakin sarki ya ce sarabiluhum, rigar da za a yi wa ƴan wuta, min ƙatirani ta narkakkiyar dalma ce. Sannan wa taghsha wujuhahum an-nar, wuta kuma za ta baibaye ta lilibe fuskar su gaba ɗaya. Wata ayar kuma Allah maɗaukakin sarki ce lahum min fawq lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash, lahum min jahannama mihadun, suna da abin da ake nufi da mihad shine shimfida, shimfida da za a yi ɗan wuta wanda suke kwanciya akai za a yi musu ne daga jahannama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan min fawqihim, daga saman su abin da ake lillibewa da shi, abin da suke lillibewa da shi ne ghawash, abin da suke lillibi da shi, abin da mutum zai rufa da shi, shi ma wuta ce. Wuta ce, tufafin su wuta, rigar su wuta, bargon su wuta, shimfidar su wuta, duka. Duk mutumin da ya kafircewa Allah maɗaukakin sarki, ƴan uwa, wannan shine sakamakonsa. Allah maɗaukakin sarki yace qutti'at lahum thiyabu min nar, sai Allah ta yusabbu, za a rinka kwararo musu min fawqi ru'usihim, ta saman kansu alhamim, ruwan da ke ruwan zafi. Eh, suna zaune kawai za a daga ruwan zafi a rinka kwararo musu, a rinka kwararo musu shi. Sai Allah maɗaukakin sarki yace yusharu bihi ma fi butunihim, idan ruwan zafin ya kwarara ya zuba jikinsu ya shiga cikinsu, yusharu bihi, sai a narkar bihi da wannan ruwan zafin, ma fi butunihim, duk abin da ke cikin cikinsu, da kayan cikinsu, da hantarsu, da ƙundu, da duk abin da kika sani yake cikin ciki, sai Allah maɗaukakin sarki ya narkar da shi da zarar ruwan zafin ya shiga cikinsu. Zai narke ya zagwanye gaba ɗaya. Lallai wannan ruwan zafin ba ƙaramar ruwan zafi ba ne. Allah maɗaukakin sarki ce ba ma abin da ke cikin cikinsu ne zai narke ba kaɗai, wal julud, hatta da fatun jikinsu, fatunsu sai sun narke, sun zagwanye gaba ɗaya. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, shi ne wata ayar Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa in yastaghifu yughafu bima'in kal muhli yashwi al wujuh, idan ƴan wuta suka sha azaba, suka sha tirri, ai ko yanzu in kika je bakin wuta kika aiki, in dai wuta ce irin wuta ta ice, zaki ji kina jin ƙishirwa, ko ba haka bane? To idan ƴan wuta suka sha kuna a cikin wuta, wa in yastaghifu, sai su rinka cewa dan Allah a taimaka mana da ruwa, a taimaka mana da ruwa. Allah ya ce yughafu bima'in, sai a kawo musu wani tanyo ko agaji da wani irin ruwa, kal muhli, da yake mai tsananin zafi kamar dalma. Allah ya ce yashwil wuju, wanda yake babbako fuska ya fado da ita, yake cire fuska gaba daya, ma'ana idan ruwan suka kai shi fuskar suka masa sha, fuskar ta cire gaba daya, ta fada cikin ruwan. Allah ya ce bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa, tir da irin wannan ruwan. Wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa wasuqu ma'an hamiman, za a shayar da su ruwan zafi tafasasshe, faqatta'a am'a'ahum, sai ya karkatsa ya yayyanka hanjin cikinsu, shi wannan ruwan zafin da za su sha. ƴan uwa, wannan shi ne surar abinda Allah maɗaukakin sarki yake kawo mana, wanda abinda zai samu ƴan wuta, duk wanda ya shiga wuta abinda zai same shi kenan. Wallahi ko duk wanda ya bari yayi aikin da ya shiga wuta, to sai abin sai hakan ya shafe shi. Yanzu haka kawai, yanzu misalin da zan baki shine a sai a zaunar da ke, alhamdulillah ku iyaye mata ne, kun sai yadda ake wankan jego, idan Allah wannan ruwan da yake tafasashe ya yake, wanda kowa ya san ba wai tafasashe ne wanda yake cutura ba, amma da Allah ya kuke jin zafin wannan ruwan, to ki kwatanta irin ruwan da za a ce an tafasashe, an ƙara tafasashe, babu sirki, babu komai, a ɗauka kawai a rinƙa zuba miki ana kwarara miki. To bare kuma ruwan zafin wutar jahannama, ruwan zafi amma na wutar jahannama, ba wanda aka ɗora da ice na duniya ba, wutar jahannama, shi za a kwarara musu. Shi sai Allah maɗaukakin sarki ce yana shiga cikinsu gaba ɗaya, sai ya narkar da abin da ke cikinsu gaba ɗaya, sai ya zagwanye duka. Allah maɗaukakin sarki ce fatun jikinsu ma gaba ɗaya sai su zagwanye, fatar jikinsu gaba ɗaya sai ta narke. To amma abin tambaye shine, idan fatar jikinsu ta narke, haka za a bar su? Ba za a bar su haka ba, dan ai in aka bar su haka ai sun saba kenan, ba za a bar su ba, sai Allah maɗaukakin sarki sai ai musu sabuwar fata a dawo da ita, sai kuma ƙara kwarara musu, ta ƙara cirewa. Shi sai Allah maɗaukakin sarki ce kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha, sai Allah ce liyadhuqul azab, duk lokacin da fatar jikinsa ta zagwanye, ta cire, ta lalace, Allah ce baddalnahum juludan ghayraha, sai mu canza musu wata fatar da ba wannan ba, sai mu samu wata sabuwa. Me yasa zamu yi musu haka? Ba dan ana son su ba. Allah ce liyazuqul azab, dan su dandana azaba da radadinta. Saboda ka'ida ita wuta zafin ta yana tsayawa ne akan fata. Idan wuta ta wuce fata ta shiga cikin nama, to ba za ka ji zafin ta ba. To abinda ake so kuma mutum ya ji zafi, ya ji radadi. Saboda ka da abinda ake yake jin zafi ya zagonye ya tafi, sai a dawo da shi sabo, sai a ƙara wata sabuwa, sai a ƙara kwararwan zafin, a ƙara kona wajen, a ƙara soya wajen. Allah ya ce mune musu haka ne, liyazuqul azab, dan su dandana azaba. Allah kiyaye, Allah kiyaye. Allah madaukakin sarki ya ce, walahum maqami'u min hadid, walahum maqami'u min hadid. Sannan har yanzu a cikin wuta suna da maqami'u. Abinda ake cewa maqami'u jam'i ne na miqma'atu ko miqma'un, shine madoki ne na karfe yan uwa, kamar mirzabun, madoki na karfe, irin madokin da mala'ika zai riƙe a hannunsa. To suna da irin madoki na wuta da mala'ika zai riƙe ta bugun su da shi, ba wai iya shiga cikin wuta bane, ba iya ƙonan wuta bane. Akwai mala'ikan Allah madaukakin sarki zabaniyawa masu kula da wuta, wanda shi aikinsa kenan, ibadarsa, kwanciyar hankalinsa, jin daɗinsa shine ya mutum bugun duka a cikin wutar jahannama, ya ta bugun mutum ana bashi lada. Shine aikinsa kawai, wazifarsa kenan, ya ta dukan mutum, ta dukan mutum. Yanzu ya kika gani a sai an ɗauke ki kawai, ki daki mutum a biya ki kuma a baki kuɗi. To shi ibadarsa kenan, yadda kika san cewa ba za ki rayu ba sai da numfashi, numfashinki ya fito ya fita, wannan ba za ki rayu ba sai da shi. To wannan dukan da yake yan wuta, shi shine numfashinsa, ba zai rayu ba sai da wannan abin. Haka Allah madaukakin sarki ya programming ɗinsa, haka Allah ya tsara shi. To akwai wata irin guduma a hannunsa, Allah ya ce mata maqami' miqma'atun, katafariyar guduma. Akwai wani hadisi da Imam Ahmad ya fita, duk da hadisin malami suka ce bai inganta ba, yace irin wannan gudumar idan aka fito da guda ɗaya aka ajiye ta a duniya, afaqalai, mutum da aljan duka, idan da ya sarar ba su iya tura ta ba. Hadisin da malami suka ce bai inganta ba, amma mun kawo shi ne saboda mu isti'inasi da shi. Duk mutanen duniya da ya sarar ba su iya tura, ba su iya tura ta ba, balle su daga. To ita wannan gudumar Allah madaukakin sarki zai sa mala'ika ya daga, ya rinka bugun mutum da ita. Walahum maqami'u min hadid, ta ƙarfe. Sai Allah madaukakin sarki ce kullama aradu, duk lokacin da suka yi nufin ay yakhruju, da su fito minha, daga cikin wutar, min ghammin, saboda bakin ciki da damuwa da wahala da suke ciki, Allah ya ce u'idu fiha, sai a ƙara mai da su, a ƙara danna su cikin ta, ba fitowa. Sai a ƙara mai da su cikin ta. وذوقوا عذاب الحريق, sai a ce musu kudandan azaba ta kuna, kudandan azaba ta cinye jikin mutum gaba daya. Alhariq, ta konewa kenan. Duk lokacin da ake wa ƴan wuta azaba, idan mutum ya ji zafi, wahala ta wahala mai mutum yake kokarin yi, shine escaping, shine ya gudu. To a cikin wuta, idan ƴan wuta suka ji duka, suka ji bugu, za su yi ƙoƙarin fitowa. Allah madaukakin sarki ce yuriduna an yakhruju minan nar, za su rinka buri da fatan su rinka fitowa daga cikin wuta idan suna shan azaba. Sai Allah ya ce ma hum bi kharijina minha, su kuma masu fitowa daga ita bane, ba za su taɓa fitowa daga ita ba. Walahum azabun muqim, suna da azaba tsayayya dawwamamme a cikin wutar jahannama. Wata ayar Allah madaukakin sarki ce ma hum bi kharijina minan nar, idan suka shiga cikin wuta ba masu fitowa ba ne. Shi sa akwai hadisin da ya tabbata, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayani a kan wani mafarki da ya mala'ika ya mala'iku guda biyu sun zo sun tashe shi, suka ce mu je, aka rinka nuna masa nau'in mutane da ake musu azaba. Daga ciki ya ce ya ga wasu mutane a wani abu, a cikin wani abu kamar tanderu, an san tanderu kamar wajen gasa gurasa, wani rami ne da ake gasa gurasa. To irin wannan abin, ya ce tsakiyarsa, ƙasansa, kasansa mai fadi ne amma saman sa tsuke yake yace mutane ne a ciki kai an hura musu wuta a ciki tana cin su bal 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 yace idan wutar ta taso ta shafe su sai su yi sama za su fito daga cikin ta su gudu idan wutar ta kasa kuma sai su koma to haka ya ci ta kasancewa a ciki haka Allah madaukakin sarki ce a duk lokacin da suka yi yunkurin za su fito daga cikin wuta sai a ce musu ku koma ciki eh haka ayar sotin sajada ta nuna mana waqila lahum dhuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukadhibuna za a ce musu ku koma cikin wutar da kusance kuna karyatawa azaba kashi biyu ake hada musu ga duka ga kuna sannan kuma ga bakar magana da wanne ya su ji duka kunan wuta ko bakar magana mutum yana cikin bala'i da musifa kuma kazo kake zazzaga masa bala'i misali nake bayarwa wanne da wanne mutum zai ji saboda haka duk za a hada musu ba magana mai dadi ba magana mai taushi ba magana lallausa magana ce bakakirin ku shiga ciki ana musu tsawa ana hantar su haka za a ci gaba da yi har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara idan mutum musulmi ne har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara fito wasu in kuma kafiri ne shikenan kuma aka zai da wama Allah madaukakin sarki ya kiyaye yan uwa Allah madaukakin sarki ya mana tsari da shiga wuta Allah ya tsare mu daga shiga wuta Allah ba mu ikon aikin da zai kai mu zuwa ga aljanna ya yi mana tsari da shiga wuta za mu dakata nan insha Allah ta'ala sai gobe sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi